Rundunar Sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta fara sanarwar kashe wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram guda 15 a wasu farmaki da suka kai kan ƴan ƙungiyar Boko Haram din a yankin Tafkin Chadi a jiya. Sanarwar da ke dauke da sa hannun mataimakin daraktan hudar jama'a na Rundunar Sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole, Kanal Unyema Nwachukwu, da kuma ya aiki wa manema labarai na nuni da cewa ɗunguran jami'an sojan Operation Lafiya Dole da kuma na ƙasar Kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin 15 a wasu farmaki da suka kai a kan ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin a kudancin yankin Tafkin Chadi, wanda suka tarwatsa tungan ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin a ƙoƙarin da suke yi na kawo ƙarshen raguwar ƴan ƙungiyar Boko Haram a wannan yanki da ma ƙauyukan da ke arewacin Borno. Ya ce rundunar sun fatattaki ƴan ƙungiyar Boko Haram a maɓoyarsu bayan musayar wuta da suka dinga yi da maharan da suka halaka maharan guda 11 a ƙauyen Gomaran da ke yankin Tafkin Chadi. A wani harin da suka kai kuma a wasu wuraren guda 2 sun fatattaki wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram a yankin Firgi da Maula, dukansu a ƙaramar hukumar Bama da Dikwa da ke jihar Borno. Inda ne ma suka fatattaki ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin suka kuma halaka wasu guda 4. Rundunar sun ta samu nasarar garo wasu makamai da suka da single barrel gun guda 1 da bindigan toka guda da karamar bindiga da ake kira pistol iren hannu da babura guda 4 da injinan ban ruwa guda 6 da injinan ban wuta guda 2. Rundunar sai ta kuma kame wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin guda 2 da ransu sanye da kayan sarkin soja da ake kira kuma flag. Har ila yau sanar ya ƙara da cewa rundunar ta samu kubuto da wasu mutane guda 4 da mata 33 da kuma ƙananan yara guda 16 daga maɓoyar ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin, inda suka yi garkuwa da su kuma yanzu hakan ana tantance su don a mika su ga hukumomin da ya kamata. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.